people are here, we are going to honor them too. We will serve as a moral booster so that those who are bad amongst them will change their mind and realize that there is good.
Titi Olubenga Adeyeji kenan, kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa, yayin da yake jawabi wajen bikin karrama waɗannan 'yan sa-kai da ke tallafawa wajen yaƙi da bata gari. Kwamishinan 'yan sandan ya ce kamar sauran al'umma, suma ƙungiyoyin sa-kai akwai bata gari, to amma kuma rundunar 'yan sandan za ta ci gaba ne da aiki da nagari.
We have some true ones who are bad there, we identify them and dealing with them. But we have some courageous ones, good ones who took it upon themselves to satisfy their time and in some cases their life to protect the community.
To wai koya waɗanda aka karaman ke ji ga ta bakin ɗaya daga cikin komandojin 'yan sa-kai na maharba.
Ana da mun canja da ladima. Dan shi na gode Allah na gode musu. Ga sun da suka yi suka sani a wannan abu. Tare da muke tare da samun aikin nafin da kuke guje kama barayi. Dalilin da ya sa suka ga cancanta na suka sani a wannan abu. An ƙara mai girma da ɗaukaka a kai. Ina fata dai Allah ya sa da daina wannan aiki saboda aikin nan ba mai cin gaban su bane, kuma su tabbata da cewa komai dukkan asirin su wata rana Allah zai bude musu asiri.
Baya ga maharba da kuma 'yan sintiri na vigilante, haka na roli na 'yan sandan Najeriya ta karama wasu da ke taimakawa, kamar wannan bawan Allah da muka saka ya sunan sa Sabili da tsaro. Sautari akan ci gajiyar ganga, to amma kuma daga bisani sai ku aya da kwabin wanda ba kasafai gwamnatocin jihohi ke ma tunawa da irin rawar da 'yan sa-kan ke takawa ba. Hajiya Aisha Bakar Gombe da ke zama sarauniyar maharban Najeriya na ku cikin waɗanda ke sadaukar da rayukansu domin tallafawa jami'an tsaro.
Kuma muna nan muna tsaye-tsayin daka, muna kuma ba da gudunmawa irin wanda Allah ya yadda mu daidai gwargwadon ƙarfinmu. Ba mu fasa ba kuma ba za mu fasa ba. Bayan shi kuma muna roƙo ga gwamnatin ƙasarmu da ta tallafawa waɗannan bayin Allah waɗanda suke tallafawa gwamnati, a ba su koda ba kamai ne na ƙwarai wanda za su iya karan kansu da su, ko kuma a ba su ababen hawa wanda za su samu su shiga wurare daban-daban yadda za su yi su tallafawa ƙasa.
Koma da menene masu yi magana dai kan cewa hannu ɗaya bai ɗaukan jinka. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka, daga Yola a Najeriya.